Majalisar kula da harkokin da'awa ta ƙasa ta gudanar da wani babban taron koli da ya janyo hankalin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar kan ainihin matsalolin da ke shafar zamantakewa a Najeriya. Taron dai da aka gudanar a ɗakin taro na Obiwali International Conference da ke birnin Port Harcourt a jihar Rivers ya samu halartar manyan jami'an ita wannan ƙungiya da kuma sarakunan gargajiya kama daga yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasar. Taron da ya samu halartar mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar da kuma wasu manya-manya daga arewacin kasar. Kan abinda ya bijiro da wannan taron a yanzu ya sa na tuntuɓi shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasa musulmi ta ƙasa, wato na Kwanyo a takaice, Malam Muhammad Lawal Maidoki, kuma ga abinda yake cewa:
"This conference that is coming up, or this summit that is coming up at this time."
Yana cewa ne wannan taro ya dace a daidai wannan lokaci, musamman bisa la'akari da matsalolin da ke ci gaba da karuwa na rashin jituwa da tashi-tashin hankula tsakanin Kiristoci da Musulmi, musamman don tabbatar da cewar haɗuwar ƙabilu daban-daban a wannan taro da ya samar da fahimtar juna domin tabbatar da tsari yadda magabata suka kafa ƙasar ta Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya dunƙulalla. Kuma bisa la'akarin yanayin mahalarta taron, na tabbatar za mu cimma nasara. Kuma daga jawabin da suka gabatar, gaba ɗayan mu mun fahimci yadda ake zuzuta matsaloli na tashi-tashin hankula.
"We have come to understand that these issues are being blown out of proportion."
Da dama dai ina ganin cewar wannan taro ya zo daidai lokaci da ya dace matuƙa, bisa la'akarin tashi-tashin hankula da zaman doya da manja da ke ƙara afkuwa a musamman tsakanin musulmai da kiristocin ƙasar, da gingimin Fulani da hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram da na 'yan bindigar Niger Delta. Ko da yake dai yanzu lamarin ya lafa da wasu masu kare kaina da makamai ba bisa ka'ida ba waɗanda ake dangantawa da matsalolin na tsaro da ƙasa ke fuskanta, da kuma rikice-rikicen da ake dangantawa da harkar siyasar ƙasar, ganin cewa zaɓen shekara ta 2019 na daɗa ƙarasowa. Ustaz Muhammad Mahajir shi ne shugaban ƙungiya mai kula da harkokin da'awa na shiyar kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar, ya ce:
"I mean, the Muslim and the Christian are as if the hatred is, you know, it's really, really..."
Yana cewa ne a daidai lokacin da ake neman mafita tsakanin Kiristoci da Musulmin Najeriya, idan aka yi la'akari da ababen da ke faruwa a wasu sassan ƙasar ta Najeriya inda kiyayya tsakani ke karuwa, muna ganin taro irin wannan zai taimaka a ɗinke duk wata baraka. Kuma nan gaba kaɗan za mu gudanar da irin wannan taro a jihar Delta.
"We also have a program that will come up in Delta State."
Da ƙarshe dai wannan taro da majalisar ke gabatarwa a duk shekara, wanda aka gabatar da jawabai da kasidu daban-daban kama daga shugabannin coci-coci da sarakunan gargajiya da ƙungiyoyin al'umma, su mai da hankali ne kawai akan zaman lafiya musamman tsakanin musulmi da kiristoci, su rungumi juna bisa la'akari da yadda ƙasar ta Najeriya ta kahu tun lokacin Turawan mulkin mallaka. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.